Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Jami'an sojan Amurka sun ce sun yi tazantawa da jami'an Ukraine akan bukatar Kyiv ta samar mata da sabbin kayan yaki kana na zamani da za su taimaka su taka wa Rasha burki a galibar da take samu a yankin Donbas, amma ba su bayyana lokacin da za a kai waɗannan kayayyakin ba. Ukraine ta kwashi makonni tana bukatar makaman harbar ruka kiran Amurka da ake kira MLRS a takaice, waɗanda suka fi ƙarfi kana suke iya shiga ko ina fiye da makama a Tilari da Washington da ƙasashen yammacin duniya suke bata har zuwa wannan lokacin. Ukraine ta kara ƙaimi a rokonta ne a lokacin da dakarun Rasha ke dannawa a gabashin Ukraine ɗin, abinda wani babban jami'in tsaron Amurka ya kwatanta da ƙarin samun nasara a yakin da ake yawan amfani da makama a Tilari da masu cin dogon zango. Da yammacin jiya Juma'a, wasu jama'an Amurka guda biyu sun tabbatar da Amurka ta amince da aiki da makaman harbar rokokin, amma dai sun ce ba a kammala yanke shawara ba. Shugaban sashen kare lafiyar jama'a na jihar Texas ya faɗa a jiya Juma'a cewa 'yan sandan da suka bayar da martani game da harbin da aka yi a wata makarantar firamare a Texas sun yanke shawarar kin shiga ajujuwa inda mahallin yake saboda sun yi imanin cewa ɗaliban ba su cikin haɗari. A wani taron manema labarai a wajen makarantar firamare ta Rob da ke Uvalde a jihar Texas, daraktan kare lafiyar jama'a Stephen Macro ya ce kwamandan da ya isa a wurin da aka yi harbin a ranar Talata ya yanke hukuncin cewa babu wani mai harbi ko barazana ga yaran, kuma yana tunanin ko mai yin garkuwa da mutane ne, inda ya ɗauki lokaci yana jiran tawagar ƙwararru masu dabara ta isa wurin. Macro ya bayyana sunan kwamandan da Pete Arredondo, shugaban 'yan sanda da ke kula da makarantu a gundumar Uvalde. Macro ya shaida wa manema labarai cewa ba daidai ba ne ya yanke wannan shawara na ɗaukar lokaci yana jira don fuskantar mai harbin. 'Yan sandan Uvalde sun sha suka daga iyaye da kuma jama'ar da suke wurin da lamarin ya faru a ranar Talata saboda jinkiri da suka yi wajen tunkarin maharin mai suna Salvador Ramos, mai shekaru 18 da haihuwa, wanda ya shiga makarantar ta wata kofar da ba a kulle ba ya kashe yara 19 da malamai biyu. Kungiyar Taliban mai mulkin Afghanistan ta yi watsi da kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi mata da ta ɗage dokokin da ke take haƙoƙin mata a Afghanistan. Shugabannin mulkin Musulunci suna cewa dokoki ne na addini da kuma suka dace da al'adu al'umman ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen kungiyar Taliban mai tsaurin kishin addini ta fitar da wata sanarwa a jiya Juma'a, tana fatali da kalaman Majalisar Ɗinkin Duniya cewa ba su da tushe. Ta kuma yi kira ga kasashen duniya da su daina yanke hukunci akan rahotannin ƙarya da ƙage na wasu kafafen yaɗa labarai masu adawa da rundunar Afghanistan. A cikin sanarwa da dama a wannan mako, kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumar majalisar da ke sanya ido akan batun take haƙƙin bil'adama a Afghanistan sun bayyana matuƙar damuwarsu kana suka yi suka akan umurnin Taliban na bayan nan cewa mata su lullube dukkan jikinsu har da fuskokinsu idan za su fita waje. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, a jiya Juma'a, sojojin ruwan Iran sun kwace wasu jiragen dakon mai guda biyu na ƙasar Girka a tekun Gulf. Jim kaɗan bayan da Tehran ta yi gargaɗi cewa za ta ɗauki matakin ladabtarwa a kan Athens game da kwace mai Iran da Amurka ta yi a cikin jirgin dakon mai da ake tsare da shi a gaɓar tekun Girka. Kamfanin dillancin labaran Iran IRNA ya buga wata sanarwar dakarun Iran da ke cewa a yau sojojin ruwan dakarun kare juyin juya hali sun kama wasu jiragen ruwa guda biyu na ƙasar Girka bisa laifin keta haɗin ruwa a kan tekun Gulf. Bata bayar da wani ƙarin bayani ba, kuma bata bayyana irin laifukan da ake zargin ba. Ma'aikatar harkokin wajen Girka ta ce wani jirgin ruwan Iran mai saukar ungulu ya sauka a kan jirgin ruwa Delta Poseidon mai ɗauke da tutar ƙasar Girka, wanda ke tafiya a cikin ruwan ƙasa da ƙasa mai tazarar kilomita 22.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa. A yau za mu duba matsalar tsaro ne a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da cin karansu babbaka, inda ko a bayan nan sai da wani kwamandan soji mai mukamin Lafsanar Kanar ya ɓace ɓat bayan kisan wasu ƙarin sojojin guda shida, baya ga sace goma mutane da ake yi akai-akai don neman kuɗin fansa. To ko shin menene umul haba'isin afkuwar wannan matsala a jihar, menene kuma abin yi? Domin jin cikakken ƙarin bayani sai ku biyo mu sannu a hankali. To madalla, wakilinmu a jihohin Adamawa da Taraba, Lado Salihu Muhammad Garba, ya shirya mana rahoto dangane da wannan matsalar tsaro a jihar ta Taraba.
Jihar Taraba da ke arewacin Najeriya, wadda kuwa take da ƙananan hukumomi 16, jiha ce wadda ta yi kamari gurin fitar da albarkatun noma, kuma jihar da al'ummar cikinta ke tinkaho da cewar tana bunƙasa da albarkatun ƙasa. Sai dai wani al'amari da ke shirin daidaita jihar shine al'amari na rashin tsaro, lamarin da ya janyo jefa al'umman jihar cikin halin ha'ula'i, kuma matsalar rashin tsaron dai ya rade yana kwangaba-kwambaya a jihar. Akasari ma dai mahukuntan jihar suna kokawa akan cewar wannan matsala tare da tana ci musu tuwa a ƙwarya, kuma al'amarin da yake cinyewa ko da a baya-bayan nan ma matsalar rashin tsaron ya janyo rasa ran wani babban soji, wato OC, wanda ke kula da yankin Takum, da kuma wasu ƙananan sojoji guda shida. Takum kuma na ɗaya daga cikin ƙaramar hukumar da al'umman jihar ke tinkaho da ita musamman akan noma da kuma fidda albarkatun ƙasa, al'amarin da ya janyo wasu daga cikin 'ya'yan jihar suka ko. Alhaji Abdullahi Ade, wadda ke zama haifaffen ɗan jihar Taraba, ya koka akan yadda matsalar rashin tsaron ya addabi jihar Taraban gabaki daya, wadda cewarsa lamarin na shirin daidaita su.
Gaskiya mu jihar Taraba mun zamanto kamar jihar Sokoto da jihar Zamfara da jihar Katsina. Gaskiya babu tsaro a jihar Taraba, don in zaka iya dubawa akwai wasu ƙananan hukumomi mu kamar karamar hukuma ta Karim Lamido gefenta, wanda kwanakin ba aikai ta kashe mana jama'a, aikai ta kashe mana mutane. Haka kuma ka koma karamar hukumar Gasol, ya tafi Bali, ya tafi Gashaka, wancan wurin ko da rana shigan shi yana da shankali. Gaskiya jami'an tsaro ba irin aikin da ba su yi, ba dare ba rana suna iyakacin kokari, amma abun dai sai addu'a. Kusan kwanakin ba ban kaduwa bai wuce sati ɗaya ba zuwa biyu ko nake ji CEO namu na Takum da shi da akwai sojojinsa guda shida haka aka kashe su, wayannan mutane in bindiga suka bindige su har lahira. To kaga wannan abun ya kai an bindige jami'an tsaro masu tsaron jama'a ma, kaga ba a zauna lafiya ba, kaga akwai tashin hankali. Yanzu babban roƙon zamu shine muna roƙon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha su dauki mataki kido, in ba haka ba abinci ma nan gaba zai fi karfin jihar Taraba. Gaskiyar magana kenan, don wuraren noman, wuraren wayannan mutane masu fashi da makamin suka addabi wurin, don sun bar jihar Zamfara, sun bar jihar Sokoto, sun dawo jihar Taraba. Ba dare ba rana wurin yana cikin wani matsala ne ba kaɗan ba. Muna roƙon gwamnati da ta sa ido, ta sake dai, mun san tana ƙoƙari dai, ta sake ƙoƙartawa akan yadda take yi fiye da da. Kuma gaskiya iyayen ƙasarmu kamar Sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida, ba dare ba rana yana ƙoƙari ganin cewa ya faɗakar da mutane, ya faɗakar da, yana kokawa akan yadda bandi suka yi mana yawa a jihar Taraba. Gaskiya muna roƙon gwamnatin jihar Taraba ta shigo wannan matsala namu. Tana cikin mun sani, amma muna so ta ƙara ƙarfi, ta zo a fatattaki wayannan mutane, su bar mana wuri, wataƙila za mu samu mu yi noma don a ci abinci. Yanzu a cikin manoma, cikin kashi 100, wallahi bara da wuya a samu a yi noma kashi 60 a jihar Taraba, saboda wannan matsala na rashin tsaro da ya mana yawa. Muna roƙon Allah, muna roƙon gwamnatin ƙasa ta taimaki gwamnati jihar Taraba don ta shigo wannan abun, don yadda za a yi a rage wannan fitintinu na rashin tsaro da yake faruwa a jihar Taraba. Kun ya addabe mu kamar yadda ake fama a jihar Zamfara, ake fama a jihar Kebbi, ake fama a jihar Sokoto da dai sauran wayannan jihohi su Neja da sauransu, wallahi abun ma yana jihar Taraba.
Duba da cewar matsalar rashin tsaron da ya dade yana cinwa al'umman jihar Taraban towa a ƙwarya, hakan ta sanya na yi ƙoƙari domin ji ta bakin wasu dattawa a jihar Taraban, kuma masu faɗa aji ko a nasa tunanin cewar menene ma ya asasa matsalar rashin tsaro a jihar jihar Taraban, lamarin da ya dade yana cin al'umma yan jihar Towa a ƙwarya. Ambassador Hassan Jika Ardo tsohon ambassador ne kuma haifaffen dan jihar Taraban, wanda yace akasari ma dai kashin 75 cikin 100 mahukunta su suka yi sakaci domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar, musamman masu madafin iko a jihar.
Ni a iya fahimta ta akwai abubuwa guda uku zuwa hudu wanda suke haddasa wannan tashin-tashina da ake samu a jihar Taraba da wasu masassa daban-daban na ƙasar nan. Abu na farko, a jihar Taraba abin da yake haddasa waɗannan rigingimu shine nuna wariya ga waɗansu jinsin mutane a gwamnatance, wanda ake gani tamkar ba 'yan jihar Taraba bane, kuma bai kamata a ce sun ci moriyar jihar Taraba ba, kuma ba daidai bane a hukumance a ce wai gwamnati ne take nuna wariya. Amma a jihar Taraba an samu wannan yana cikin abubuwa na farko da suke haddasa fitina, kuma ya zamanto musababin daukan rayukan mutane da dama. Abu na biyu, rashin hukunta masu laifi a gwamnatance. An gagara hukunta mutane wanda suka aikata laifuka daban-daban a fadin jihar, wanda an san su, an san kuma irin laifukan da suka aikata, amma an gagara daukan hukunci a kansu saboda ana gani suna da uwa a murhu wadda babu wani wanda ya isa ya tabo su. Idan aka lura, duk lokacin da aka kasa daukan mataki akan mutane wanda suka aikata laifi ko na kisan gilla ko na cin mutuncin mutane ko na haddasa rigima, an bawa mutane dama ne su dinga yin abin da suka ga dama. A maimakon a hukunta su, ma sai ya zamanto kokari ake yi a basu mukamai a gwamnatance. Me ake nuna wa sauran al'umma? Yana cikin abubuwan da suke haddasa rigingimu a jihar Taraba. Sai abu na uku, sau da dama ana nuna wa waɗansu mutane cewa gwamnati babu ruwanta da wasu jinsin mutane, ko da sun cancanta su kasance a cikin gwamnati, kokari ake so a hana su mukamai ko kuma a cire su akan kujerunsu saboda a taimakawa wasu ko kuma a nuna wa wasu fifiko. Wannan yana cikin ummul aba'isin abinda yake haddasa gaba da kiyayya tsakanin al'umma. Gwamnati ta kowa ce wanda ya kamata ta zama uwa ko uba ga kowa, amma a jihar Taraba ba haka lamari yake ba.
To ko menene ma masu madafin iko a jihar Taraba za su ce akan wannan batu? Honorable Abdulsalam Gambo Mubarak dan majalisa ne mai wakiltar Bali da Gasol a jihar Taraba, duba da cewa yankin da yake wakilta a majalisar wakilai na tarayyar Najeriya, wato Bali da Gasol, su ma suna tsakiya tsundum cikin wannan matsalar. Koda a baya-bayan nan ma rundunar sojan Najeriya na sama sun kai wa al'umman wannan yanki dauki, inda suka yi ta ba ta kashi akan yan ta'adda da suka samu faka a wannan yankin, lamarin da har ya janyo taba waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Shi kuwa cewa yayi lallai ilahin wannan matsalar suna dab da kawo ƙarshen ta, kuma al'umman wannan jihar da ma makwabtansu za su koma gidajensu domin su yi bacci cikin tsanaki.
Hali da muke ciki a yanzu dai abubuwa sun fara lafawa, kuma duk da cewar muna samun labarin akwai daidaiku su a wasu wurare da suke addaban mutane, nan da kwanaki kaɗan ma insha Allah za a ƙara kuma turo a jami'an tsaro, za mu tabbatar da insha Allah wannan wuri dai an samu zaman lafiya da kuma Taraba ma baki ɗaya in Allah ya yarda. Ba ma yankin Bali Gasol ba, ana yunguri akan wannan, kuma alhamdulillah a yanzu jama'a sun fara komawa kan harkokinsu, manoma sun koma gona, masinta suna bakin ruwa suna harkokinsu, da kuma sauran jama'a suna harkokinsu na kasuwancinsu tsakanin garuruwa da dai sauransu. Kuma shi a yadda abubuwa yake tafiya dai a yanzu, a wasu tsare-tsare da wasu shirye-shirye ba abu da za a fito a faɗe shi dai irin cikin bayanin jama'a ba, amma dai insha Allah kai da kanka zaka samu labarin yadda abubuwa suke tafiya a wannan yankuna insha Allah. Tsaroka in Allah ya yarda a wannan yanki bi iznillahi ta'ala, a jama'a za su walwala kuma za su miƙe kafafuwansu, kowa zai bacci da idanunsa biyu a rufe insha Allah. Sannan kira kuma zan yi kamar da nayi a baya, waɗanda suka san akan cewa suna tare da mu, suna cikin jama'a, suna cikin garuruwa tare da mutane, kuma su ne suke ba su labarin yadda abubuwa ke tafiya fa, su yi kokari fa su janye daga cikin al'amarin, saboda a halin da ake tafiya yanzu haka din nan wasu da dama da yawa daga cikin su fa idan aka zo aka wubda su fa ba wanda kuma zai kara dawo cikin ɗan uwansa ba ko ballantana iyalansa. Allah ya taimake mu.
To ko wace hanya za a bi a ga an kawo ƙarshen wannan matsalar rashin tsaron da ya addabi al'umman jihar Taraba? Tambayar kenan da na sake yi wa ambassador Hassan Jika Ardo a matsayin sanadar Tijo kuma mai fada a jihar.
Samar da shugabanni na ƙwarai wanda za su tabbatar da adalci a cikin fadin jihar Taraba, wanda za su ba wa kowa dama a duk inda ka fito, inda kai dan Najeriya ne kana da dama ka zauna ka gudanar da rayuwarka yadda kike so, muddin baka taɓa kayan wani ba ko kuma baki keta doka ba in ba wannan akai ba ko babu yadda za a sami zaman lafiya a duk lokacin da ake nuna wasu ba su dace su zo jihar Taraba ba to lalle ba za a sami zaman lafiya ba
wannan al'amarin matsalar rashin tsaron nan ya dade yana cinwa al'umman jihar Taraban tuwa ƙwarya kuma al'amarin da akai ta karsan ƙasa da nuna wa juna ya tsakanin ƴan ta'adda da mahukuntan jihar sai dai har yanzu hakan mahukuntar bai cimma ruwa ba domin kuwa ƴan ta'adda suna da mafaka mai karfi a wasu yankuna na kananan hukumomi da ke jihar Taraba
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuwa a madadin wakilin namu Lado Salisu Muhammad Garba da kuma Solomon Abo wanda shi ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
Tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su
Jama'a masu sauraron mu na muku barka da warhaka kuma ina barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da dan gari Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da Alpha Radio Mita 104.9 zangon FM da ke birnin Kumashin Ghana. Ni ne naku Idris Abdullahi Bako. Shirinmu na yau ya leka zangon Kunungu ne, wani gari da yake kilomita 46 daga birnin Kumashi da ke yankin Ashanti. A can na tattauna da Alhaji Baba Abdullahi Sharif. Wanda yake da ne ga ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa wannan zangon kuma sarkin zangon Kunungu na farko wato marigayi Alhaji Salihu Abdullahi Maso Kano wanda aka fi sani da Malam Bawa ga yanda hirar mu ta kasance da shi kamar yadda muka sani zangon Kunungu shine zango na biyu mafi girma baya ga zangon Kumashi a duk yankin Ashanti shin yaushe aka kafa wannan zango kuma su wa suka kafa shi
to assalamu alaikum sai ce zangon Kunungu dai ba zan iya faɗi shekarun da aka kafa shi ba amma yanda tarihi ya nuna shi mahaifina da ake cewa Malam Bawa almajiri ne na Malam Sha'ibu na birnin Yalwa birnin Kumashi to shi ne wanda yake ya je wurin aka nemi aka kafa zango lokacin turawa sun zo za su aike haƙan zinariya to shi kuma mahaifina lokaci bafadi ne na Malam Sallau sarkin zangon Kumashi a wannan lokaci don ka kalli wannan lokacin da shi Malam Sallau ya yi sarautar Kumashi shekarar 1919 shi mu dauke shi dai wato cikin shekara 1920 zuwa aka kafa zangon Kunungu kuma ka tambaya kamar su wa suka kafa zango to shi lalle kamar yadda na gaya shi na faɗa shi mahaifina da ya je nan garin lokacin ba zango ba sai dace turawa masu haƙan ma'adinai shine mines ko sarkin asanti na garin Kunungu a wannan lokacin da ya samu saduwa da mahaifina sai ce to yana so a kafa zango shi kuma mahaifina sai komo Kumashi wurin malamin shi Malam Sha'ibu na Yalwa ya gaya mishi sai su je Kunungu aka yi kafi aka kafa kasuwa da zango to bayan sun yi wannan kafin sun ƙare kamar za su bari shi sarkin ya tambaye Malam Sha'ibu to ya ce to kun kafa zango za ku tafi wa zai zamna nan shi Malam Sha'ibu ya ce ma mahaifina ya ce bawa kai ka zamna nan dalilin zaman shi Kunungu kenan kuma aka rada shi sarautar Kunungu
baya ga kabilar Ashanti da suke asalin mazauna wannan gari waɗanne kabilu ne suke cikin zangon Kunungu
da yake da aka soma aikin haƙan ma'adinai akwai Hausawa Wangarawa Fulani Dagombawa Gwanjawa Gurmawa Basari Kwatakwalawa da kuma wasu kabilu kamar su Dagatawa na arewa haka ga duka suna cikin zangon Kunungu a wannan lokacin da muka tashi muna yare mun gansu har da sarakunansu
mafi yawancin kabilun da suke cikin zango asalin su baki ne daga kasashen waje shin waɗanda ka lissafa din nan akwai ƴan asalin Ghana a cikin su
ai akwai Dagombawa ciki su ƴan arewacin Ghana ne kuma na Ambaci Gwanjawa da Dagatawa Farfarawa waɗannan duka sa'annan kuma akwai kabilan gaba mu ci kamar su Wangarawa haka ga da Fulani da kaman Gurmawa sannan uwa uba Hausawa.
Wato sarautar tana hannun Hausawa kenan.
Hausawa domin a wannan lokaci shi mahaifi na shi duk wani basarakin zango ce ya rada shi. Sannan ko gini za ka yi ma a cikin zango shi ya dangwana maka takardar ka kana bar kai gini shike da wannan iko cikakken iko a wannan lokaci.
Me ya bambanta zangon Kulungu da sauran zangonnin yankin Ashanti ko Ghana baki daya?
In ka je zangon Kulungu za ka ga kamar an mai tsari abinda Bature ke ce ba layout ba lokacin da za a yi da take turawa ne da su da shi mahaifina sai suka zo suka yi mai shi za ka ga in ka je zangon Kulungu har gobe za ka kowane gida lori zai iya yayi zagaye wato abinda Bature ke ce ma layout an mai tsari sosai 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 an fidda tituna sosai.
Da me zangon Kulungu ya fi shahara kuma wace sana'a ce ta fi tasiri ga mazauna wannan gari?
To kaga da yake ba batun zango bane batun garin duka baki ɗaya ne da yake a wannan lokacin ana aikin zinariya sosai a cikin ma inda ake ce ma mines inda ake aikin zinariya akwai jirgi da ke zirga zirga cikin mines inda ake hakan zinariya wani karamin jirgi ne ita wannan unguwa ya ji wannan unguwa wannan mun tashi mun gani sannan baya haka kuma akwai manoma kamar aikin koko manoman koko akwai su da kuma manoma dai kamar masara da waɗansu ababa haka sa'annan su kuma ƴan zango asalin su ƴan kasuwa ne na manta da Yarbawa kuma akwai Yarbawa sosai a wannan lokacin a cikin birnin Kulungu ka je ba kasuwan Kulungu za ka ga kamar da Yarbawa su ne suke da yawa da Zabarmawa duka ga suna nan.
Shin ku mutan Kulungu da me kuke alfahari?
Abinda muke alfahari da shi ko abinda aka yi alfahari irin tushen da iyayenmu da zaman zumunci da suka yi ba kabilanci ba wannan kabila kaza ne wannan kabila an zamna ne zama uwa ɗaya uba ɗaya wannan kullun ina alfahari da wannan abin.
Kamar yadda muka sani akwai wasu garuruwa da yake suna da take shin Kulungu tana da nata taken kuwa?
In ka dubi sunan garin da kanshi suna ne na harshen asalci ko na ɗan uwa ka tafi akwai mai amma nan ba mai zallan shi ake nufi ana nufin wani abin amfani ka gane ko akwai an kaje wurin akwai dukiya ko za ka yi nasara wurin da yake gari ne da ake hakan zinariya shi zama Kulungu Kulungu amma ko na ɗan uwa abin da ake nufi da shi
wani kalubale ko matsaloli kuke fuskanta da kuke buƙatar hukuma ta magance muku ta bangaren makarantu ne ko ruwan sha ko wutar lantarki ko kuma sauran ababen more rayuwa?
Kulungu da yake fesa a kwarai da yake lokacin da sun turawan suka zo lokacin ma ba wannan wutar lantarki da ake ce ba a Kusumbu amma suna da wani inji da yake ana ba da wutar lantarki da yake aikin hakan zinariya suke yi. To abinda da ake dama ne shine ruwan sha kuma alhamdulillahi yanzu duka wannan an magance sa'annan batun makarantar boko kuma shi kuma sun ce lokacin da muke ƙanana shi mahaifina ya bar an kafa makaranta a nan zangon Kulungu wanda ake karatun islamiyya da na boko haɗe sai zuwa wannan makarantar shi ne ɗaya makaranta da gwamnati ta kirkiro a zangon Kulungu ya zama ma shi ne makarantar gwamnati wato an ce primary school na gwamnati da ke cikin garin Kulungu kuma wannan shi ne wanda mu muka fara zuwa shekara 1959 ka san Kulungu tawayen gari ne Kulungu Odumasi haka aka ce akwai Odumasi shi kuma akwai suna da zangon su suna da zangon su sai lokacin da shi shugaban tsohon shugaban kasa Kwame Nkrumah ya zo yana faɗaɗa ilimi an gina musu su ma aka ba su makarantar sakandare da yake ya an yi rini manya-manya mutane na cikin ƙasar ga sosai-sosai wannan abin alfahari ne da wannan makarantar na sakandare.
Ko za ka iya ba mu wasu fitattun mutane da suka shahara ko suka yi fice daga Kulungu?
Wanda dai hankali na ke kan shi yau shi ne kamar shi babban yayenmu kamar mu da muke nan birnin a kafi ne Mamman Tahiru da yake yana kusa da National Chief Imam shi kuma Limamin Limamai yana cikin waɗanda suka taso aka haife su daga nan Kulungu ya dan Mallam Tahiru wanda ya fara kafa masallaci a birnin Kulungu sannan kamar shi yaron ga ƙwararren ƙwallon kafa Suleiman Tare uwar shi ita kuma mutuniyar Kulungu ne to akwai kuma dai mutane haka nan kamar su wannan Ahmed Mubarak da ya aiki da shi ne Council General na daga Ghana da ke ƙasar Saudiya duka mutane ne na Kulungu akwai su da haka nan dai zan iya tuna da su duka ba baki ɗaya.
To masu sauraronmu daga cikin waɗanda suka shahara wannan gari har da shi mai magana wato Alhaji Baba Sharif yayi kawaici ne na Hausawa domin tsohon mataimakin mai hada kan jama'a ne na babbar majalisar adawa ta NDC. Ni ne naku Idris Abdullah Bago daga Alpha Radio kuma shigana tare da haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka. Sai wani jigon.
Abani sarauta sarkin pound ko kuma sarkin dollar baso na CD da na naira domin su mun basu kan bola money be what fresh be what muna bin dan gote bashi ku tambe shi sem be what ka be what mun tashi kaji da mu za ta yi bashi money for flow juga kwakwa me kake da shi tattaraka ko majiya kwa la jeune n'est pas un problème chez nous on garde le coin et toi mon gars tu fais quoi be pound show me a gana ni but me tichi na za mi yaron bahaushe
to madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.